mana wannan lokaci mai albarka da muka saba haɗuwa da ƴan uwa dangane da wannan munasaba mai girma ta ƙara godiya da bayyana farin ciki da samuwar shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu da abubuwan da muka ji wanda za mu faɗa da waɗanda za a ji nan gaba. Ya ƴan uwa, kamar yadda mai gabatarwa yake faɗa yanzu, kullum wannan shi ne abin da muke kira ya zuwa gare shi masu yabo da rika zaɓo kalmomi na asali waɗanda za a yi yabon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da su. Idan aka zaɓo aka ƙwaƙwalo ɗin nan aka tashi aka taso, to sai ka ji abubuwan da ake faɗa suna buga zuciya, suna shiga cikin zuci, suna ƙara maka ƙauna da soyayya. Saboda haka na gode wa wannan wanda ya yi baitocin nan, ƙwarai da gaske abin mamaki ban taɓa jinsa ba. Jijiyeje na da yawace yawace wallahi ban taɓa jinsa da waɗannan baitoci nasu masu daɗi ba a wajen yin abin da za a yi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Allah ya saka mata alkhairi. An kuwa a waɗannan munasabobi kamar yadda mai gabatarwa yake faɗa, abubuwa suna da yawa, gurare da yawa, kuma abin da za a faɗa in faɗa za a yi ta yi ba ƙarewa zai ba. Saboda haka ɗan kalmomi na faɗakarwa da tunatarwa wanda dai ƴaƴanmu da jikokinmu da sauran ɗalibai da sauran ƴan uwa su tabbata a kan abin da ake kai ɗin nan, shi ya sa muka kasa zama muke ci gaba dai da motsawa mu je mu gaisa da ƴan uwa domin gaya musu cewa wannan harka harka ce ta ƙwarai. Kar su saurari duk wata magana da wani zai yi a kan soke-soken wannan abu. Alhamdulillah mun gode wa Allah don ina tsaro ake harkar maulidi da ni, an na shiga mahaifa, an na fito, ina kan cinya, ana dafa ni, ana ɗauka na, har yau ga shi dai kaga yadda al'amura suka yi. Kuma Laraba suna faɗa wata magana, man shabba ala shay'in shafa alaihi, wanda duk yayi tashi da ƙuruciya a kan wani abu to zai furfura a kansa. Alhamdulillah mun tashi cikin harkar bayyana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kuma ga shi a furfura ta zo mana muna kai, kuma ji nake kamar yanzu ainihin wato zan fara. To kira na ga ƴaƴa da jikoki da ƙanne da gaba ɗayan ƴan uwa cewa ku tsaya tsayin daka ku tabbatar da abubuwa nan guda biyu tun daga Annabi Adam da Hawwa'u kakarmu ta farko har izuwa sayyidi Abdullahi da sayyida Amira suka haifi shugaba, wani abu na ɓarnar jahiliya bai taɓa dangantaka ta ba. Mal Abdullahi ɗan Abbas a cikin tafsirin Ibn Kathir da tafsirin bagawi da kuma wasu tafsirai da yazo fassara allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin Allah yana ganinka lokacin da kake tsaye a wajen sallah ya rasulullah tare da jama'a da kake tare da su Allah yana ganinka kuma ya kuma wata kallubaka fi sajidi Allah yana ganin jinkiyawarka a cikin masu sujada Malam Abdullah dan Abbas wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin masa addu'a lokacin da yayin masa khidma ta kai masa ruwa ban daki ya ji dadi aka ce Annabi ya dafa shi yayin mar addu'a ko ya dafa kirjin sa yayin mar addu'a ya ce Allahumma faqihhu fi dini wa 'allimhu tawila Allah ka fahimtar da wannan yaro da yayin mana hidima addinin musulunci Allah ka fahimtar da shi ka sanar da shi fassara alqur'ani mai girma to a cikin tafsirai da malamai suka yi da yawa akan wata kallubaka fi sajidi to Malam Abdullahi dan Abbas ya fassara ya ce ma'anar wannan da jujjuyawarka din nan a cikin masu sujira yace tun daga Annabi Adam da'wa duk namijin da hasken Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zauna a kafarsa to ba a taɓa samun mai bautar gunki ba ba a taɓa samun wanda ya yi sujada ga gunki ba idan hasken ya fita ya tafi mahaifar wata to bai taɓa zama a mahaifar wata mace wacce ta yi wa gunki sujada ba gaba ɗaya tsakakkun mutane ne bayan Allah na ƙwarai har aka zo kan Sayyidi Abdullahi da Sayyida Amina aurensu an yi shi a kan tsarin addini hanifi wanda har lokacin nan akwai ɓurɓushinsa a jaziratul arab a kan wannan tsarin aka yi auren Sayyida Amina da Sayyidi Abdullahi saboda haka ya fito tsarkakaccen lafiya ƙalau wani abu na ɓarna bai taɓa dangantakarsa ta wajen namiji ko dangantakarsa ta wajen mace ba idan ka ji wani yana ta kokawa yana ta kinkinkinkin sai ya soki tsarkin mahaifin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to karkaraba ɗaya biyu shine ba mai tsarki ba shine ba mai tsarki ba shine bai fito daga wajen tsarki ba yace so sai ya samu ɗan uwan da kowa ba ta Malam Abdullahi dan Abbas baka ɗauka a ita za mu rayu a ita muke san ɗan uwan su rayu sai za mu ke yawan nana tata sannan mahaifan nan nasa kai ɗana kai kanina kai ɗalibina kai jikana kai wanda ka sanni ko yayana ko babana idan aka tambaye ka wai menene matsayin mahaifan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maganganu ne guda hudu malamai suka yi ka ɗauki ɗaya daga ciki kar ka yadda ka ɗau ta biyar ba ka halaka ka halakar magana ta ɗaya cewa Allah ya yi su tun daga Annabi Adam da Hawwa har izuwa Sayyidi Abdullahi da Sayyidi Amina gaba ɗayan waɗanda suka yi rayuwa a wannan tsuncin silsilar haihuwar Annabi Muhammad sai zama suna kan addini hanifi suna kan addini hanifi shine addinin Annabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam wannan mafitar tana da kyau na faɗa a kansa aka yi auren Sayyida Amina da Sayyidi Abdullahi idan muka ɗauki wannan ba to ka dauki abin da alqur'ani ya fada cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula mu bidda Allah subhanahu wa ta'ala ba ma yi wa mutane azaba har sai mun aiko musu manzo idan sun karba sun tira idan ba su karba ba sai mu kama su da hujja to malamai suka ce in kana son zaman lafiya to ka dauki sayyidi abdullahi mahaifin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sayyida amina mahaifiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka dauke su suna cikin ahlul fatra waɗanda ba su riski manzancin annabi isa ba domin ran da aka haifa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haihuwar annabi isa tana shekara 571 shekara 571 saboda haka daga annabi isa ko zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani manzo saboda haka waɗanda suka yi rayuwa da shi suka yi imani da shi suka mutu to shi ke nan ainihin wato tun yadda da shi sun karɓi saƙonsa sun tsira amma daga bayan tafiyarsa da aka ɗauke shi to har izuwa haihuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har izuwa ya kai shekara 40 to babu wani manzo da aka aiko ga waɗannan al'umma da suka yi rayuwa a wannan tsokin gaba ɗaya saboda haka da nafsin alqur'ani gaba ɗayansu tsirarru ne Allah ba zai musu azaba ba wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula kuma ba ma yi mutane azaba har sai mun aiko manzo in sun karba shi kenan sun tsira in ba su karba ba mu kama su da hujja to kai ɗan jalungo in dai ba kiyayyaka da annabi muhammad ta kai ƙololuwa ba kai ɗan rijiyar lemo idan ba kiyayyaka da annabi muhammad ta kai ƙololuwa ba me yasa sai ka jefa mahaifarsa inda za ka me yasa sai ka kai mahaifarsa inda za ka ko rage min karatun nan saboda haka tsirarru ne da nafsan alqur'ani wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula don sai dai abdullahi yana an samu cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana wata biyu Allah ya karbe shi ita kuma sai da amina ta sanki shekara ta shida Allah ya karbe shi ba ta riski manzancin nan da ba to menene in kai amfani da wannan ayar me zai cuce ka me zai cuce ka in kai amfani da wannan ayar amma kunna ma azzina ta na ta rasula ba na wani zai cuce ka sai alheri ma za ka samu to magana ta biyu kenan magana ta uku suka ce an raya su sun yi imani da shi sannan Allah ya karbe su magana ta uku kenan wannan kuma wani abu ne mai wahala ba a wajen Allah ba abu ne da zai gajiyar da Allah ba domin an raya wani mutum da aka kashe shi zamanin annabi Musa a ce ingize a wajen waye ya kashe shi waye ya kashe wannan ya ce wannan ne wannan ya ce wannan ne wannan ya ce wannan ne Allah ya ce zai fitar da waɗanda zai fitar da wanda ya kashe shi amma a samu saniya a yanka ta idan an yanka ka a ɗauki nama daga ɓangaren naman jikinta a doki gawar mutumin zai rayu a tambaye shi waye ya kashe ka wanda ya faɗa to shi ne an kuma yi wannan abin ko da ji a wajen malaman tafsiri an yi wannan abin kuma an doki gawar da naman saniyar kuma ya rayu mutumin kuma an tambaye shi waye kashe ka kuma ya faɗa kuma an karɓi wannan shaida to idan Allah ya raya sai da Abdullahi da sai da Amina manzon Allah dan su ya ba su ainihin kalmar shahada wane ne zai ce ba za ka ba waye ne karbar Allah subhanahu wataala saboda haka wannan ku rike wannan mafita ta hudu in an tambaye ka me ne matsayin mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam to ka kame harshen ka kurum kan shiru ka ce ban sani ba ma sakata ya ta
kuma fa mata naja wanda yin shiru ya tsira to da ka ayyana akan wannan ni magana ta kenan a wannan wuri na ko ina fatan kowa ya rike min yata Allah subhanahu wataala ya kiyaye imanin mu da imanin ku bakira wa salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Leva.